أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله يوم 26 ده watan رمضان شكرا 1443 هجرية wanda ya dace da 27 da watan 4 shekara ta 2022 zan mu karanta wannan abin nan nuniya ta al-Imam al-Busti wanda aka yi sani da unwanul hikam al-mashhura bi nuniyatil busti wanda an yi sanin ta da nuniyatil busti madadin darasin sahih bukhari tunda shi yana da damar kullum muke yin shi sai muke karantarwa annan dan saboda fa'idan tuwa da su kuma da wannan da wacce wadda ta wuce yana daga cikin shawara wani dan uwa ma cikin masu mutaba'a durus kin ma cikin wannan telegram ne ko zamani da ya ga mun yi musallasu kudur bai ba da shawara me zai hana a sa irin wannan da wacce da satin can da ya wuce kuma naga sosai suna da muhimmanci dan wacce tana karantar da mu akan lamarin rayuwa dukan shi ma da ma lamarin musamman ma ga dalibin neman ilimi wannan kuma zan mu ga abin da tabba gaba ta kaice ta tattara duka gaba ki da
ya sa mamu zanzan linki a Canada
sosai zana da dadi kuma aha sosai karatun abin nan magabata ilimin su ilimi ne mai albarka ba kamar namu ba wanda dimi ne kawai babu wata albarka tare da shi ilimin sa Allah madaukin sarki ya sa mishi albarka Abu al-Fatahi shine Ali ibn Muhammad ibn al-Husayn dalibi ne na Ibn Hibban al-Busti Ibn Hibban da muke ji ana rawahu Ibn Hibban an ahe shi shekara ta 330 hijriya ya rasu a shekara ta 400 daidai hijriya ya rasu yana dan shekara 70 daidai akai sai nuniyar shi yake cewa bismillahir rahmanir rahim زياده المرء في دنياه نقصان وربحه غير مخذ الخير خسران وكل وجدان هزل لا ثبات له فان معناه في التحقيق في جدان يا امرا لي خراب الدار مجتهدا بالله هل لي خراب الامر امران ويا حريصا على الاموال تجمعها انسيت ان سرور المال احزان زئ الفؤاد عن الدنيا وزينتها فصفوها كدر والوصل هجران وارئسا اكا مثالا افسرها kama yufassalu yaqutun wa murjan yake cewa ziyadatul mar'i karuwa ta mutun fi duniyahu a cikin sha'anin duniya nuqsanu tawaya ne dukkan wata karuwar da ta kasance cikin sha'anin duniya ba addini ba babu addini a ciki wannan karuwar sunanta tawaya wa ribuhu fi ghairi makhadil khaydi riba shi a cikin abin da ba tsantsa alkhairi ba khusranu asara ce duk wani abin da zaka samu na duniya inda ba karuwa bace ta addini sunan shi asara yace wa kullu wujdanu hazzin dukkan samun wani rabo la sabata lahu bayyada tabbas bay tabbatuwa ya zamana har kullun yace fa inna ma'nahu fi tahqiqi ma'ana shi a cikin hakika to fi gidanu babu ne dukkan wani samun da zai kasance gushewa yake sunan shi babu dukkan wani mai kudin da zaga koda shi kudin bai kare ba shi cikin yan shekarun shi ne kawai da Allah yanka mishi zai yi ya bar duniya kenan sunan wannan abun karari abin da zai dawo mashi ne addini yace wa ya harisan alal amwali tajma'uha ya kai mai kwadayi akan dukiya da kake hada ta ya amiran ya kai mai rayar wali kharabi dar ga rushashen gida mujtahidan kana kokari kana iya kokarinka akan gina gida rushashe ita ce duniya yace billahi halli kharabil umru umranu shin kai kokarin rushewar rayuwarka ka rayar da ita kana ta kokarin raye duniya to rayuwarka kwanukan ka suke ta karewa kai kokari ka rayar da su su ma ka kara su fi ta karuwa in kana da dama kakkai ta tara duniyar da kuma kwanukan suna rage ka gama biyin shine dadi zai hadu wanda ko batta yiwa yace wa ya harisan alal amwali ya kai mai kwadayi akan duniya akan dukiya tajma'uha kake hada ta anasita shin ka manta anna sururul mal cewa farin cikin dukiya a hazanu bakin ciki ne duk wanda yake da dukiya to kuma bakin ciki yana tare da shi babu wani jin dadi da yake tare da shi yan waje daga zahiri suna ganin cewa wani lahiya launi ya hada dukiya to amma kuma shi a hakikanin lamari ya san cewa talaka ka hishi jin dadi yace za'il fuada ka kame zuciya ka hana zuciya ani duniya game da duniya wazinati hada kawatta fasafuha kadurun abin da yake tatacce nata na duniya kadurun gurbatacce ne wal wasul hijran saduwar ta yankewa ce yace wa ar isam aka ka ziyar da kunnan ka amsalan ufassilu ha wasu misalai da zan bayar idan muka su kama ufassalu yaqutun wa marjani kama yadda ake warware yaqut da marjani yake cewa ahasin idan nasu tastabi'id qulubahum fadala mastabada al-insani ihsanu ya khadim al-jism kam tashaqqa bi khidmatihi atadlubu ar-ribha fi ma fihi khusranu aqbil al-nafs wastakmil fadailaha fa anta bin-nafs la bil-jism insanu wa in asaa musii'un falyakun laka fi urud zallatihi safhun wa ghufranu wa kun al-dahr mi'wan allazi amalin yarjuni daka fa innal hurra mi'wan fa innal hurra mi'wanu wa shudud yadayka bi hablillahi mu'tasiman fa innahu ar-rukn in khanatka arkan yace ahasin ilan nasu ka kyautata ma mutane tasta abir qulubuhum zakame da zakatunsu su koma bayinka duk wanda kake kyautata ma kake mishi ihsani a zuciya zai koma bawanka yace fadala mastaba adal insanu ihsanu so diyawa al ihsani kyautatawa istabadal insani yake mera dan adam bawa wanda ya kasance wani yana ta kyautata mishi yana ta mishi alheri bai san ba lokacin da zai rika mishi biyayya yana kyautata mishi yace wa ya khadim aljism ya kai mai ma jiki hidima kam tashqa bi khidmatihi to nawa ne kake tsiya cewa da hidimar gangar jikin fata jiki gangar jiki ita kake ma hidima ka rayar da ita to so nawa kake tsiya cewa ce atadrubu riba kana neman riba fi ma fihi khusranu a cikin abin da akwai tabewa cikin shi asara aqbil alal nafsi kada ka tsaya akan rayar da gangar jiki neman kudi neman dukiya neman abinci rayar da gangar jiki ne gangar jiki ne kake kokarin rayarwa yace ka fuskanto da ranka wastakamil fadaila haka cika faralatta fa anta bin nafsi insanu kai da ranka ne za a kira ka mutun labir jisun ba da gangar jiki ba gangar jiki ga tanin kai ta cika mata abinci ka cinye kamar yadda wacce ta satin can da muka yi yace ka ci abu kai ta ci kai ta tarawa kuma gobe ita zata amshe abinta kasar zakka mutu kuma ta amshe abinta yace wani asa'a musii'un idan wani mai munana ya munana maka cikin mutane falle kullaka fi uridu zallatihi ya kasance cikin sha'anin bujarar da kuskuren shi safahun wa gufranu akwai rangwame da gafara tare da kai ma'ana idan wani ya maka ba daidai ba to ya kasance kana mishi gafara yace wa kun alad dahr mi wan ka kasance mai taimako ne a cikin zamani lizi amalin ga duk wanda yake kaunar ka yake kaunar zai samu taimakon a wajenka yarjuni daka yana nadaka yana kaunar cewa zai samu baiwarka fa innal hurra mi'wanu saboda shi da ya kasance mai yawan taimako ne washudud yadayka kai ruko da hannuwanka bi hablillahi da igiyar Allah mu'tasiman kana mai ruko da ita ka rike ta da kyau yace fa innahu rukunu dan saboda wannan ita ce maboya shine maboya igiyar Allah in khanatka arkanu in ka rasa wata madogara yace man yattaqillaha yuhmar fi awaqibihi wa yakfihi sharra man azu wa man hanu man ista'ana bi ghayrillahi fi talabin fa inna nasirahu ujzun wa khizlan yace man yattaqillaha duk wanda yayi tsoron Allah yi huma da za a gode mishi a yaba mishi fi awaqibihi a karshen shi shine kyakkyawan ambato yace wa yakfihi sai a kiyaye shi sharra man azu wa man hanu sharrun wanda suke madaukaka ne da sharrun wanda suke kasance ulaqantattu ne mutanen kirki da mutanen banza da masu daukaka da sarakai da sauransu duk wanda zai kulla maka sharri idan ka rizumci takawar Allah babu ruwanka Allah zai wadatar maka su fa sai ka fika humullah kuma nista'ana bi ghayrillahi fi talabin duk wanda ya nemi taimakon wani Allah cikin wani abin shi fa inna nasirahu mai taimakon nashi ajizun wa khizlanu gajiyawa ce kuma da tabewa ka dogara da dan adam ya taimaka maka ya kama maka ka saki Allah to sunanka tababbi yace man kana li khair man na'am falaysa lahu alal haqiqatu ikhwanun wa akhdanu man kana manna'an duk wanda ya kasance mai yawan hanawa ne ga alkhairi yace falaysa lahu alal haqiqati ikhwanun a haqiqanin lamari ba zai samu ƴan uwa ba wa akhdanun kuma ba zai samu sa'annu ba ba zai kasance duk wanda ya kasance koda mai hali ne yana riko gamgam bai taimakawa bai ba kowa kawai kan shi ya sani to wannan ba zai samu abukan zama ba ba zai samu abukai ba na kirki yace man jada bil mal malan nasu qatibatan ilayhi wal mal lil insani fattanu man salaman nasu yaslam min gawailihim wa asha wa huwa qarirul ayni jadlan yace man jada bil mal duk wanda yake kyauta da dukiyar shi malan nasu qatibatan duk mutane su karkata zuwa wajen shi ma'ana me ba su suke nuha gare shi yace wal mal lil insani fattanu dukiya ga dan adam mai fitina ce annabi alayhi salatu wasallam ya li kulli ummatin fitna wa fitnatu ummati al mal dukkan fitina al umma ko ce al umma tana da fitina ta fitina al umma ta ita ce dukiya a wani hadisin kuma ya nuna mana cewa annan ma taraktu fitnatan hiya adaru ala rijali min nisa yace man salaman nasu duk wanda yayi zaman lahiya da mutane ya salam min gawailihim zai kubuta daga musibar su wa asha zai rayu idan ka lazumci kai gaskiya da kyautata ma mutane ba ruwanka da cutar da kowa mai cutar da kai ma ai banza da shi har ka gabanka shine a kasa shine tababbe yace wa asha zai rayu hawa qarirul aini yana mai hasken ido mai sanyin ido jazalani yana mai farin ciki ma'ana ko da yaushe yana cikin farin ciki yace man kana lil aqal sultanu alaihi gada ma ala nafsihi lil hirsu sultanu man kana sultanu lil aqal duk wanda ya kasance shine shugaba ga hankali yace gada zai wayi gari wa ma ala nafsi hirsu sultan to kwadai ba zai kasance mishi yayi shugabanci akan shi ba duk wanda ya zamana hankalin shi yake sawa cikin lamurra zai cire kwadai a cikin rayuwar shi kwadai ba zai rinjaye shi bai kai shi gurin wulakantuwa yani man amila bil aqli wa fakkaru fi umuri dunya wanda yasa hankalin shi yake tunani cikin lamarin duniya gada zahidan fi qudami ha zai wayi gari yana gudu gami da karmamin duniya wa laysa lil hirsu wa dami alaihi sabwa da kwadayi da san abun hannun mutane ba zai yi tasiri akan shi ba yace man madda tarfal li fardal jahal na hawa hawan agada aral haqi wa man hawa khaziyanu man ashar an-nas laqa minhum nasaban li anna susahum bagayun wa udwan yace man madda tarfal li fardal jahali man madda tarfal duk wanda ya meka da ganin shi ya meka da ganin shi idan shi kenan yace li fardal jahad dan saboda tsananin jahilcin shi na hawa hawan wajen san zuciyar shi ya meka shi wajen san zuciya to agada alal haqi zai rumtsa ido akan gaskiya yauman wata rana wa huwa khaziyan yana kumiyatacce man asharan nasu duk wanda ya mu'amala da mutane laqa minhum nasaban zai gamu da wahala tare da su duk wanda ke mu'amala da mutane zai gamu da wahala tare da su yace li anna susuhum dan saboda dabi'ar su bagayun wa udwan zalunci ne da ketare iyaka yace wa man yufattish anil ikhwani yaqlihim yace duk wanda ya kasance yana bincike gami da ƴan uwa yana bincike gami da ƴan uwa to wannan zai kisu yace fajul ikhwanu hadha al-khasir khawanu mafi yawaicin ƴan uwa na wannan zamanin ha in tattu ne ma'ana idan kana mu'amala da wani kana zama da mutane kada kai ta sa bincike na keke da keke akan halayen su to kare na kowa yace manista shara surufar dahar qama lahu ala haqiqata dab'i dahar burhanu man yazra ash-sharra yahsudu fi awaqibihi nadamatan wali hasidi zar'i ibanu yace man istashara surufar dahari duk wanda yake binciken jijjuyawar zamani qama lahu burhanu hujja za ta yi mishi tsaye ala haqiqata dab'i dahari akan haqiqanin dabi'a ta zamani idan ya kasance yana sa ido ga zamani a cikin ganin idan shi cewa ya gaza su in kudi nake ji gasuwa na sun zo sun wuce in dukiya nake ji gasuwa na sun zo sun wuce idan yana jin wannan abin yana gani a rayuwar da yake tare kanshi to zai gane cewa zamani haka nan ya saba yau ya juya yau na gare ka gobar dan uwanka Hausa suke ce a rawa jinuni a rawa ƴan mata yau tana juyi ga wancan gobe tana ga wancan ni na san wanda ya kasance babban dan kasuwa ne a garinmu ne ma a lokacin ya kasance kasuwanci in ya je daga nan gurin ya samu manyan murka wanda sai sun kai wajen jiwa wata jika 500-300 dan wannan 200 ba amma neman shi na yaran gidan shi ne shi sai ba su yawa yake loda manyan abin ga ya tahi Nigeria ya sayar da su a wancan lokacin in ya tahi kudin bai zawa ma a kafa a jirgi yake zawa mu har muka yi wayan ba mu san shi ba na garinmu ne amma mu san shi ba yana ta harkokin shi shine a jirgi can shine a can amma yanzu wallahi tallahi na rantsa da Allah shi yake kora akuya aka bashi dala 20 yana kora dabba ƴan kore wannan masu kora aka kora aka kai kasuwa wanda zai kai dabba shi kasuwa ka kora in ya saida ya baka dala 20 dala 40 haka nan yake yi to duk wanda yake ga irin wannan zai tabbatar da cewa zamani ba dan goyo bane dukiya ba yar goyo bace ka rudu da ita ka wulakanta wani yace man yazara asharra yahsul fi awaqibihi nadamata duk wanda ya shibka sharri to a ƙarshen lamarin shi shi zai girbi nadama wali hasadi zar'i ibanu kuma lokacin girba kayan gona yana da lokacin shi kakka yi tunanin cewa ina ta girba sharri ina ta girba abun nan benina ba a zuwa gaba na kadan kadan ka girba hunka a ƙarshe Allah madaukin sarki yana talala shi Allah inda lamarin shi yake ban mamaki ba sha yanzu biya yanzu bane ba irin namu bane kamar yanzu kai tsaye in ce ya gani yanzu na harama Allah sai kyale ka shekara da shekaru shi yana tana da wacce yaudara da kai a ƙarshe in yadda muke ka baka shi dadi ba inna Allah ta'ala la yumli lil zalim hatta iza akhazahu lam yuflitahu Allah yana jinkiri ga azzalimi so lokacin da yadda muke shi to kuma ba zai kubuce mishi ba kazalika akhzar rabbika iza akhazal qura wa hiya zalima yace manista nama ila al asharari nama wa fi qamisihi minhum sillun wa su'ban yace manista nama duk wanda ya nutsu ila al asharari zuwa ga mutanen sharri wanda ba mutanen kirki ba nama wa fi qamisihi minhum sillun wa su'ban zai kwana a cikin rigar shi akwai katan maciji da karamin maciji mana karshe kan shi yake girba ma sharri kun rayi kalbishir innal hurra himmatuhu sahifatun wa alaiha albishr unwanu yace kun ka kasance rayi kalbishiri mai yawan sakin huska ne ko da yaushe kana cikin sakin huska innal hurra lalle shi da himmatuhu himmar shi sahifatun wa alaiha albishr kamar takarda ce wa alaiha albishr a tare da ita akwai haske akwai sakin huska unwanu alama ce ta sakin huska huska shi kamar takarda ce wannan wanda da ganin ta haske da kyalli yana dauke maka ido to haka nan huska wannan take huska da take wanda yake na kirki na gari yana nihin sahihi to je anna hammul hurra an yakuna dalqal wajhi bismil muhayya shine himma ta mutun da na gari shine kasance ko da yaushe huska shi a sake lihubihi linasu ya alfuhu dan sabadda san shi ga mutane da kaunar shi da kuma neman san mutane da san hada su yake cewa wa rafiqir rafiqa fi kullil umuri falam yandam rafiqun walam yuzammamu insanu yace wa rafiqir rafiqa kai abuta da bi da sannu da tausasawa fi kullil umuri cikin dukkan lamari falam yandam rafiqin dun mai sassautawa cikin lamarin shi bai taba nadama ba walam yuzammamu insanu kuma ba wani dan adam kin da zai zarge shi wala yagurranaka hazzun jarrahu kharaqun fal khulqu hadamun wa rifqul mar'i bunyanu yace wala yagurranaka hazzun kada wani rabo ya rudar da kai wanda jarrahu kharaqun wanda wauta ta jayo shi al kharaq ina ga mun ganshi a cikin sulus wannan me take musallas na quduru kharaq shine wawa auta sana ali akhara wanda hadisin annabi ke cewa to ina sani'an auta sana ali akhara fal khulqu hadamun wauta ita rushewa ce wa rifqul mar'u bunyanu kuma bi da sannin na dan adam shine gini ne dukkan wani lamarin shi annabi alayhi salatu wasallam ya cewa ar-rifqu ma yakunu fi shay'in illa zanahu wa la yanzu fi shay'in illa shanahu bi da sannu da tausasawa cikin lamurra duk ya shiga cikin lamari sai ya kawata abun nan in kuma an cire shi cikin lamari sai wannan abun ya koma mai muni yace ahasin idza kana imkanun wa ya kana imkanun wa maqdiratun falan yaduma alal ihsani imkanu ahasin ka kyautata idza kana imkanun akwai yiwar hakanin in wa maqdiratun kuma kana da ikon yin hakanin in yace falan yaduma alal ihsani imkanu samun dama ba ta dawama ga kyautatawa duk lokacin da kake da dama kyautatawa ko da kudinka ko da iliminka ko da wani abu da Allah ya baka ko da lahiyar jikinka to kai kokari ka ribace ta wannan damar da kake da ita ba dawama za ta yi har abada ba gushewa take yace farraud yazdanu bil anwar ga fagimatun wal hurru bil adu lil ihsani yazdanu yace farraud yazdanu ita wannan dausayi kamar gona yazdanu tana kawa ne bil anwar da huran da ke cikin ta fagimatan ta cika ta bude a cike yace wal hurru bil adali shi kuma da adalci ne da kyautatawa yazdanu yake kawatuwa yace sun hurra wajhika sun ka kiyaye hurra wajhika diyaucin huskarka wala ta hatigilalataha kada ka wulakanta riga cikin huskarka algilala ita ce rigar ciki wanda ake sawa daga ciki to kada ka wulakanta rigar cikin huskarka fakul hurrin ka fakul hurrin dukkan wani da li hurrul wajhi sawanu sawanu me yawan kiyayewa ne li hurrul wajhi ga wannan diyautuwar huskar shi ma'ana kada ka zubda mutuncin ka na saboda neman wani abu a wajen wani fa illa qita aduwan falqahu abadan wal wajhu bil bushr wal ishraqi gaddanu yace fa illa qita aduwan in ka gamu da maki fa alqahu abadan ka gamu da shi har abada wal wajhu ita huska bil bushr da kyalkyalin huska ne da sakin huska ne wal ishraq da kyalkyalin huska gaddanu take kasancewa ake kiranta sakakkar huska dalqul wajhi sakin huska sai ya gama wannan abubuwan ake kiran shi mai sakin huska yace da itakasul fil khayrati tatlubuha falaysa yas'adu bil khayrati kaslanu la zilla lil mar'i ya'ri min tuqan wanuhan wa in azallatu awraqun wa afnanu yace da itakasula kabar kasala fil khayrati tatlubuha cikin wani alkhairin da kake nema duk abin da kace zaka neme shi in alkhairi ne mai da hankali akan shi kabar kasala falaysa yas'adu bil khayrati kaslanu mai kasala har abada bai arziki da alkhairi yace la zilla lil mar'i babu inuwa ga wani dan adam wanda ya ari ya tsareta min tuqawan daga tsoron Allah wanuhan kuma da hankali babu tsoron Allah a tare da shi to babu wata inuwa da zai tsu wa in azallatu awraqun koda hamsan itanuwa itace sun rirhe shi wa afnanin da rassa na itaciya ko yana cikin inuwa ta zahiri ba cikin inuwa yake ba dan huta zai ta yi ta bar shi in ya huta daga tsai wannan ta tsoron Allah yake cewa wannasu awanun man walatuhu dawlatuhu wa hum alayhi in adatu awanu yace wannasu mutane awanun masu taimako ne man walatuhu dawlatuhu ga wanda daular shi ta jibince shi daula ba kasa ba yake ni yana nihin duk wanda ya kasa kamar yadda Hausa yake cewa ne yana cikin daula in yana cikin arziki da wadata yace to wanda daular duniya kudin duniya suka rillibe shi to mutane su ne mataimakan shi yace wa hum alayhi in adatu awan wa hum awanun alayhi kuma masu taimaka mishi ne in adatu in ta mishi gaba duniya in ta ba ta ruho mishi tana raya mishi yana cikin jin dadi su kama mishi in kuma ta zo ta bashi baya kuma su kama ma duniya a bashi baya tare ba wai in ya rasa kuma su taimaka mishi ba in ya rasa kuma su zo su kama mata a kwaje mishi baya yace sahabanu min gairi ma in baqilun hasirun wa baqilun fi sara'il mali sahabanu yace sahaban wani babban malami sahaban ibn wa'il wanda mai mukama ya kawo shi mai wannan mai fusaha ne da shi ake buga misali game da fusaha yace min gairi malin ba tare da dukiya ba amma gashi da suna amma baqilun hasirun baqil kuma ya kasance gashi da gura da rishin fahimta wa baqin fi sara'il mal sahaban ga baqil cikin yawan dukiya kuma bai kai sahaban ba gashi yawan dukiya sara'il mal gashi yana cike da dukiya amma kuma bata kai shi bai kai ba shi kuma wannan baqilkin da shi ake buga misali a wajen wauta da rishin hankali baqil rajulun ne min bani iyad kana mashhuran bil ayi wal fuhaha ya kasance mutun ne shahararre da rishin hankali da wauta hatta yudrabu bihi al masal fil ajas duk wanda ya kasa cikin lamarin shi da shi ake buga misali da shi akan wannan baqil anil ibana fi annab sai kalu sai a ce a ya min baqil wane yahi kasawa yahi baqil wauta wa man ihi na daga cikin wauta shi annahu istara zabayan wataran ya sayo barewa bi ahad ashar dirhaman da dirhami 12 kudi ne masu yawa wa amsaka bihi ya rike wannan barewa fa marra bi qaumin sai ya wuce wasu mutane fa kalu da suka ce mishi bi kamistaraita zabaya da nau ka sayo wannan barewa fa madda bi kafahi wa akhraj lisanahu sai ya nuni da tafukan shi ya huddo halshen shi mushiran ila annahu ishtara bi 11 dirham yana nihin yace musu cewa ya sayi ta da dirhami 12 da igiya yake rike da ita yana rike da barewa an san dai wanda ya sake ta yanda zatai yana rike da ita aka tambaye shi nawa kasai sai ya sake ta yake musu haka kuma bakin shi babu komai maimakin ya gaya musu da baki cewa kaza ya sake ta wannan barewa sai ta guje ta bar shi yayi asara da shi ake buga misali wajen wauta kamar yadda zo cikin majma'ul amsal wannan babban malamin na lugha yana da akhbarul hamqa wal maghfulin ibn al-jawzi ne ina ga labarun mahaukata da wawaye irin wannan duka cikin littafin shi wanda suka shahara irin wannan wauta yake kawo su idan mutun ya saye shi zai ta ganin abun mamaki wanda ya faru yace la ta hasabanna nasu taban wahidan falahum gara'izun lasta tuhsihum alwan yace mun tsallake yace la tudi usirra washa'an kada ka bada sirrin ka ga mai yawan watsa sirri yabuhu bihi wanda zai bayyana shi fama ra'a ganaman fi dawi sirhanu ba ta ba kura kiwon shanu ba a cikin daji kiwon tumakai a daji ba duk wanda ba ta ya san cewa asara yayi to haka nan mai watsa sirri in ka bashi asirin ka ba ma kura talda wannan kiwo ne yace la tahsaban nasu taban wahidan kada kai zatan cewa mutane dabi'a su daya ce falahum gara'izun suna da dabi'u lasta tusinna alwan wanda launi ba zai kididdige su ba zaka iya kididdige kalan dabi'o'in su ba yace ma kullu ma in kasu da liwaridihi ba kowane ruwa bane ake kiran shi ruwan suda ga wanda zai zo wajen shi ruwan suda babban ruwa ne wanda suke buga misali da shi a wajen kosar da ishi ruwa yace to kowane ruwa ba ruwan suda bane ba na'am wala kullu nabatin fahu sa'adanu kuma ba kowane ice bane ake kiran shi itace sa'ada itace ace kikkiawa kenan wannan suda kin ruwa ne wanda kina ruwa ce mai dadin ruwa da larabawa da ita suke buga misali su ce lama ma an wala ka suda ruwa ne amma ba kamar ruwan suda ba da shi ake buga misali wajen dadin ruwa yace la takhdishan min madalin wajha arifatin falbirri yakhdishuhu madalun walayan yace la takhdishanna kada kai rauni bi madalin da jinkiri wajen arifatin huska ta kyautatawa arifa shine ma'ruf yace falbirri shi aikin alkhairi yakhdishuhu madalun yi da sannu yake bata shi yake mishi rauni walayan da cewa gobe mutun ya rika bi da sannu annabi alayhi salatu wasallam yana cewa madalul gani zulmun jinkirin biyan bashi jinkiri shine madal kenan duk aikin alkhairin da zakai kada kai jinkiri kai kokarin zartar da shi in ba kai ba zai wuce ka shiga nadama yace la tastashir in zuwannin karatun da muke tayi muke ta kokarin mu da karhin mu da lahiyar mu wata rana idan mutum bai yi ba tsuha ma za ta zo akwai wanda yanzu suna nan gurin suna san shi amma basu isa ba su da dama babu dama ta bace in ma rishin karhi ma kwalwar ta kai inda ba abinda za ta dauka ba za ta fahimta ba kuma yana san shi kuma makarancin Qur'ani ne ya san abin da yake a cikin Qur'ani amma kuma wancan lokacin da bai yi wannan karatun ba yanzu kuma yana san shi ma in ya taho ba zai iya rikiya ba yana san shi kamar ya mutu amma in ya taho bai iya rikiya kuma ba lahin shi bane kwakwalwar kanta tana da lokaci na nudish kamar yanzu duka cikin shekarun mu nan ba malam ba muna cikin annudujul aqali duka cikin nina ta hankali wanda daga lokacin kwalwan an bata tana dauka yana wucewa kuma shikenan babu abin da zai iya dauka ko ka bata maka ta kura mata kai ta wahala a banza ba ta dauka kuma ba wai bai da ilimin bane yana da ilimi me yasa ake samun ikhtilati kawai maganin abu mutun yayi shi tun a lokacin shi yana wucewa na dama ci zai ta biyo ba samun shi ba yace la tastashir ghayra nadabin hazimin yaqizin la tastashir kada kai abun nan neman shawara ghayra nadimin ga mutunan da ya kasance ba mutunan kwarai ba hazimin mai yi da gaske mai kiyaye lamurra yaqizin hadakake yace kadista wafihi israrun wa ilan wanda bayyanawa da asirtawa duka ɗaya ne wajen shi in zaka kai shawara kaka kai mishi yace falit tadabiru fursanin izarakadu fahum abar fiha abarru kamalil harbi fursan falit tadabiru cikin dabbara lamurra gyara lamurra fursanun suna da mutanansu izarakadu lokacin da suka zaburar da wannan dawakan nasu fiha abarru lokacin da suka yi nagarta suka yi rinjaye ma'ana kamalil harbi fursanu kamar yadda yaki ma yana da dawakan shi in za a je yaki ga mutanen da za a huddo a ce su ne gwaraza wajen yaki to kuma haka nan gudanar da lamurra cewa a yi tunanin wannan lamarin ya za a huto mishi ya za a shirya shi shi ma yana da mutanen shi kada ka kawo wanda ba ahalin shi ba walil umuru mawaqitun muqaddaratun wa kullu amrin lahu haddun wa mizan yace lamurra dukkansu suna da lokaci wanda Allah ya kaddarta wa kullu amrin lahu haddun kowane lamari yana da iyakashi wa mizani kuma yana da mizanin shi ba yadda zakai ka wuce mizanin shi fala takun ajlan bil amri tatlubuhu kada ka kasance mai gaugawa cikin wani lamari da kake nema falaysa yuhmadu qabla nadji buhran ba a gode ma buhran saukin waraka qabla nadji kahinnina abinda ake cewa buhran shine gaugawar warkewa ko kuma gaugawar zubawar cuta kamar misalin yanzu kana da rishin lafiya kana da cuta kai tsaye sai a kawo maka wani magani wanda a ce ai wannan sha yanzu ne tashi nan da nan kake tashi kana sha kake tashi to kana tashi yanzu ka tashi ya biya maka bukata amma ho bukata ba da za a gode ma a gaba bace me yasa likitoci suke takin magunguna na Nigeria da sha yanzu biya yanzu yayi maganin kai tsaye maka maganin amma ho su yake masanan abun ne sun san cewa gaba ake jiye ma ba wannan warkewar taka ta yanzu ba sai dai abuwan da mataki mataki ne za a bi shine mai magance abun to shine buhuran warkewa kai tsaye yace ba ko da yushe ake gode mata ba akwai wata warkewa kai tsaye wadda kuma daga baya za a koma cikin ciwon da yake wannan yace kafamina al-aisha maqada sadda min awazin fa fihi lil-hurr in haqqaqta gunyanu yace kafamina al-aisha ya wadatar ma mutun daga lamarin rayuwar shi ma sadda min awazin abin da ya rihe mishi bukatar shi abin da ya toshe mishi bukatar shi na arziki ba sai yayi dukiya ba ana ta nuna shi da yatsa fa fihi lil-hurr in haqqaqta gunyanu yace a fa fihi gunyanu cikin shi akwai wadatuwa lil-hurr ga da in haqqaqta in ya tabbata in wannan ya tabbata na biyan bukata a rayuwar shi to wannan ya wadatar mishi yace wazul qana'ati radun min ma'ishatihi wa sahibul hisi in asrafa gadaban wazul qana'ati ma'abucin dangana radun min ma'ishatihi ya yarda da rayuwar da Allah ya bashi yana cikin rayuwa ta akwai ya yarda da Allah ya kadarta mishi yana cikin rayuwa ta babu ya yarda cewa Allah ne azza mishi haka nan ba ta da hankali zai yi ba amma yace wa sahibul hirsi shi kuma ma'abucin kwadai in asara ko maluniyan duniyan nan ne fa gadabani cikin damuwa yake kullun yana cikin damuwa dukiya ba zai ta hudda mishi ba damuwa dan kaidar Allah man arada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan dankam nashiru yawmal qiyamati a'ama duk wanda ya kauda kai gami da ibadata yana da rayuwa mai kunci malamai suka ce anan duniya dan saboda ya ce kuma nashiru yawmal qiyamati a'ama ya nuna cewa ma'ishatan danka ba a kiyama bane dan ta kiyama ga ta can gaba an ambace ta kenan nan baya kawai yana nuna cewa anan duniya ne Allah ya dau alƙawalin sai hadisin annabi yake fassara shi man kanatu dunya hammahu farraqa Allah ta'ala shamalahu duk wanda duniya ya ba gaba Allah zai kucincina mishi lamarin shi duniyar da yake bi yana binta tana gudu yace hasbal fata aqluhu khillan yu'ashiruhu idza tahamahu ikhwanun wa kullan yace hasbal fata ya wadatar ma sarmai aqluhu hankalin shi khillan yu'ashiruhu aboki wanda zai mu'amala da shi idza ta'amahu ikhwanu idan ƴan uwan shi sun nisance shi wa kullana da abokan shi kawayen shi idan sun nisance shi ya samu aboki ɗaya wanda zai wadatar mishi ɗebe mishi kewa yayi yace humaradi alibanin hikmatun wa tuqan wa sakina wadinin malun wa duguyanu yace humaradi alibanin su ƴan shan nono ɗaya ne hikmatun wa tuqa hikma da taqwa da hikima da tsoron Allah nono ɗaya suka sha bisa rabuwa yace wa sakina wadinin kuma abokan mazamni ɗaya ne malun wa duguyanu dukiya da girman kai da dukiya da girman kai ɗan daki ɗaya ne uwa da kane ne uwa ɗaya uba ɗaya ne su kuma hikima da tsoron Allah su ma uwa ɗaya uba ɗaya ne nono ɗaya suka sha idza nababi karimin mawdunin falahu wara'ahu fi basitil ardi awdanu yace idza naba idan yayi kunci bi karimin ga mutum mai karamci mawdunin wani mazauni falahu wara'ahu to yana da koma bayan wannan fi basitil ardi cikin shunhuda ƙasa awdanu yana da wani wasu guraren daban idan wani guri nan bai mishi ba to ga wani guri can wanda ya wadatar mishi ƙasa Allah mai halwace fa tuhajiru fiha yace ya zaliman farhan bil izza sa'adahu in kunta fi sanatin faddahar ya kazanu yace ya zaliman ya kai mai zalimci farhan kana horin ciki bil izza da daukakar da al sa'adahu wanda take taimaka maka ko mulkin ka ko wadata ka tana taimaka maka kana wulakanta wasu yace to in kunta fi sinatin in kana cikin gangedi faddahar ya kazanu zamani shi a walke yake za a je yau da gobe wanda kai zaka koma wanda kake wulakanta kin ya komo shi zai koma sama da kai yace mastamarra zulm law an sabta akiluhu wa hal yaluzu mazaqul mar'i khutbanu yace mastamarra az-zulm bai ji dandana fakuluhu hani'an mari'a daga cikin wannan kalmar mari'an shine istamra'a bai hadiye shi bai ji dadin hadiye shi mai zalimci law an sabta akiluhu koda mai cin shi yayi adalci duk wanda yayi adalci ya san cewa abin da ya ci wani zalimci ba cikin jin dadi yake cin shi ba yace wa hal yaluzu mazaqul mar'i khutbanu shin guna jakai tana yin dadi ga dandano ga mutum duk wanda yake dandanawa ba zai ji dadin ta ba yace ya ayyuhal alimul mardi yusiratuhu abshir fa anta bighairil ma'i rayyanu wa ya akhal jahal law asbahta fi lujajin fa anta ma bainaha la shakka zam'an yace ya ayyuhal alim ya kai malami wanda Allah ya ba ilimi al mardi siratuhu wanda aka yarda da sirar shi an yarda da tarihin shi mutanen kirki ne abushir kai faranta rai kai horin ciki fa anta bi ghairil ma'i rayya fa anta rayyanu kai mai koshi ne bi ghairil ma'i ba tare da ruwa ba ko da baka da dukiya ka tabbatar da cewa kana cikin wadata dan wadata ita ce ta zuci ba wadata ta dukiya ba ana ganin ta a zahiri ma'anan Allah ya baka ilimi kawai ka tabbatar da cewa ya kare maka dukkan arziki ko da baka da kuɗi kawai shine yake ne wa ya akhal jahil ya kai ma abucin jahilci law asbahata fi lujajin ko da ka waye gari a tsakiyar teku mai yawan ruwa fa anta ma baina hala shakka zama anu kana tsakiyar cikin su ma babu shakku cike kake da ishi ruwa ma'ana mawadaci ko mun duke shi in yana tare da jahilcin addini sunan shi talaka dan dukiya ce wanda ba za ta yi amfani ba gashi nan muna gani wanda inda a ce mutun ya san abin da yake yana da karatu dukiyar wannan ita za ta taimaka mishi akan ya nemi lahira da ita ba wai zo bai na ta zuba ta cikin gine-gine na banza da wahi wanda zai mutu ya bar su ya gama magada yaƙe-yaƙe da tsinayya duk wanda ya mutu ya bar dukiya fami kin shi ya bar su da cikin musiba da kacci da hada da zuwa wajen saraki da gidan alkali wanda kuma ya mutu ya bar su haka nan da tarbiya da addini har abada kullun cikin addu'a su yake duk wanda ya gansu zai yi ta musu addu'a ko su kansu ma kullun zai ta mama a hinsa addu'a amma wanda ya mutu ya bar dukiya wallahi tallahi rikicin kudin su kawai suke ko a ka bu su kaka ba ba ruwan su ba su ma tana cewa baba ya tsara wannan dukiyar mu gode mishi ko mu mishi wata sarka jariya yace la tahsabanna sururan da'iman abadan man sarrahu zamanun sa'atuhu azmanu la tahsabanna sururan kada kai zatan jin dadi da farin ciki da'iman abadan dawama yake har abada in yau kana da farin ciki kasancewa ba dawama yake ba man sarrahu zamanun wanda wani zamani ya faranta mishi rai to sa'atuhu azmanu zamunna masu yawa sun bakanta mishi rai in yayi kwana daya cikin farin ciki kuma duniya haka ta gada Allah ya dau wannan alƙawarin komawa kake tunda bai hudda annabawan shi ba kai kai kada saboda kuɗi ka zamana cikin farin ciki har abada babu damuwa babu matsala komun kuɗinka komun wadataka komun mulkinka kana cikin matsaloli yau kana cikin farin ciki na awa guda to kana cikin bakin ciki na wajen awa uku duniya haka Allah ya kirkira ta haka ya halice ta bai kubutar da annabawan shi ba ma daga wannan kunci na cikin rayuwa kenan da talaka da mai wadata wannan farin ciki da damuwa a warid ne bashariya in ka ce barin tara kuɗi don in huta ka mata lokaci ba abin da zaka tara ka huta abu kadai kake tarawa ka huta shine ilimi har abada kana dauke da shi kullun kana cikin farin ciki da lafiya babu wani abin da ya sha maka kai gashi bakka da kuɗi bakka da wadata amma kalimka mai wadata so 100 cikin farin ciki da kwanciyar hankali me yasa ran saboda alƙawari ne na Allah shi ya dau alƙawarin cewa duk wanda ya fuskanta zuwa ga zikirin shi da ambatan shi to Allah madaukin sarki zai kasance ya tattaro mishi duniyar shi ta zo mishi gaban shi kuma ya kasance ya gama shi da horin ciki ba tare da damuwa ba shi yasa Ibn Taymiya yake cewa sarakai da masu kuɗi da sun san horin cikin da muke ciki da sun yake mu da takubba dan abin da suke nema mu muke cikin shi amma ba su sani ba suna ta neman kwanciyar hankali da jin dadi alhali kuma mu ne a cikin su suna cin suna ta wahala yace wa in jafaka khalilun kunta ta'lafuhu fadlu biswahu fa kullu nasi ikhwan wa in jafaka khalilun idan wani aboki ya maka wauta kunta ta'lafuhu wanda ka saba da shi fadlu biswahu ka nemi wani wanda ba shi ba fa kullu nasi ikhwan dukkan mutane yan uwa ne wa inna badbika awdanun nasha'ata biha farahan fa kullu biladillahi awdanu gaskiya yake cewa wa inna badbika awdanu idan wani guri yayi maka kunci nasha'ata biha gurin da ka tashi a cikin shi farhal to ka tashi kai guraguro ka bar gurin nan yace fa kullu biladillahi awdan duk garin Allah gabaki dayan shi gurin zama ne wanda mutun yana da ikon ya zauna a cikin shi yace ya rafilan fi shababi ya rafilan fi shababi arhab muntashiban min ka asihi man asabar yace hal asabar rushdu nashwanu yace ya rafilan ya kai mai yin tamaka da kwambo fi shababi cikin sarmantaka arhabu sarmantaka mai yalwa dan gana ga cewa kai sharmai ne sai kwambo da wannan da fadi yace mustas muntashiyan kana mai maye mayan sarmantaka yana kwangaginka min ka asihi ya kwankwada maka giye shi sarmantaka ta kwankwada maka giya yace hal asabar rushdu nashwanu shin mashayin giya ya samu shiriyuwa malamai suna kwatanta unfuwanu shababu da abun nan kin giya da abun ga kin giya maye na giya sarmantaka in ba ta cakuɗa ba da addini ta cakuɗa da tsoron Allah to zai ta kasance da shi da mashayi duka ɗaya ne لا تغرر بشباب الرائق النذر فكم تقدم قبل الشيب شبان يتي لا تغ لا تغ تغترر كد كرود بشباب da sarmantaka ra'ikin mai kawa nadirin kuma mai ni'ima kana ganin kai sarmayi ne ga karhin jiki ga lahiya yace fa kam taqaddama sodi nawa nawa ne wanda ya tahiye bar duniya qabla shaybu kahin hurhura shubbanu samari nawa suka bar duniya ba su hurhura ba in kana ruduwa da sarmantaka ka to sarmayi nawa aka binne bai tsuha ba yace wa ya aka shaybi launa sahata namsa kalam ya kulli mislika fil lazati ima'anu ya aka shaybi ya kai ma abucin hurhura la nas launa sa'ata na saka da kai ma kanka nasiha lam yakulli nuska ima'anun da bai kasance ba kyakkyawan nutsuwa a cikin fil lazzati cikin abubuwan jin dadi li mislika ga kwatankwacinka kai da har kai hurhura a kanka in jin dadin ne wani iri ne baka gani ba ka gan shi ko ma wani iri ne ya zo ya wuce to in ka tsaya kana bata lokaci akan neman shi ba kama kanka nasiha ba yace habu shabibata tubdi uzra sahibiha ma uzurun ashyabu yastahawihi shaytan yace habish shabiba ka kaddara ma cewa ita sarmantaka tubdi uzra sahibiha tana bayyana uzuri ga mai ita yace ma uzur babu uzuri yace shi sarmai duk da wannan sarmai yana ta masa ya kare da sarmai kuma yana ma tsoho kenan yace kai da ka kasance ma abucin hurhura mallan ana ta darasin kamar da kai yace ka kaddara cewa hurhura shi sarmayi ana bashi uzurin sarmantaka je yace ma uzurin ashibu ai babu uzuri ga ma'abucin hurhura ya tahwihi shaydanu wanda shaydan ya rinjaye shi wanda har yayi hurhura shaydan ya rinjaye shi babu wani uzuri gare shi yace kullu zunubi fa inna allaha yaghfiruha in shayya al mar'u ikhlasun wa imanu wa kullu kasrin fa inna ad-din yajburuhu wa mali kasri qanatid din yajburanu yace kullu zunubi dukkan wani zunubi fa inna allaha yaghfiruha allah yana gafarta shi banda shirka in shayya al mar'u ikhlasun idan ikhlasi ya raka da mutum wa imanin da imani indai akwai imani kuma akwai ikhlasi to dukkan wasu zunubai ana fatan allah ya gafarta su in ka nemi gafara ka tuba yace wa kullu kasrin dukkan wata kariya fa inna ad-din yajburuhu ad-din yana dumke ka duk wanda ya kasance kararre ne ta wajen arziki bai da arziki bai da kyau to wannan arziki wannan addini in yayi riko da addini to wannan addinin zai dumke wannan kariyar tashi mun ga tarihin wani malami wanda cikin malaman mu na salafun salih irin aihuwa ce da ake wadda mushawwahul khilqa an halice shi halitta batta da kyau ko dai batta da kyau dukkan wani munin duniya ya tattara gare shi amma uwar shi da yake tana da hankali tace mishi ya kai dana wannan halitta taka in kana sa abu ɗaya zaka nema ka gyara wannan halitta ta yi kyau ka tashi ka nemi ilimi gaskiya ka tashi ka nemi ilimi ka rihe wannan munin naka ya tashi ya nemi ilimi har ya kai matsayi da shi ake misali a cikin ilimi sai zamana masu kyan masu burge kowa burin yake gan shi da idan shi ma da wannan halitta tashi kuma haka nan in mana ji ana ata ibn abi rabah ata yana cikin shi ma malamai ya tattara dukkan wani muni na duniya gashi da baki gashi gajere ne gashi da kusun biya gare shi bayan shi irin wannan tudun bayan rishin kyau da ya kare a tattare da shi kuma ga baki amma da yin nemi ilimi a Ka'aba masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake ba da darasi larabawan shi yasa malamai suke cewa majalisin shi kamar ka ce wannan ne abun gane balbelu ne aka kawo hankaka dai aka nasa farihat zaka gansu larabawa ne da al'umma kewaye amma kuma shi bakikirin a tsakiye su shine malamin ata ibn abi rabah yace mali kasir qanatid din jabran qaratid din mashin addini malahu jabran bayyada wani abun dumke shi ya gina shi ne akan cewa dukkan wata kareya in dai ba ta addini ba addini yana gyara ta amma shi kuma addini in ya kare babu wani abun da yake gyara shi kudi ko makamanta nawa nawa magabatan mu wanda ba su da kobiye magabata Allah musu rahama wanda gidansu ma kwana ake ba a dora tukunya ba amma bai a sha musu kai ba da suke da addini har yanzu kuma da albarka su muke addini har kiyama da kaki da ka tashi kwantukin su lada yana ta zuwa me yasa da saboda sun yi riko da addini sun yi riko da ilimi sai ya kare baitukan shi yake cewa khuzha sawairu amsalin muhazzabatun fi hali man yabtagi tibyanu tibyanu khuzha ka riki wannan wake da nan maka sawairu amsalin al amsal ne asaira misalai ne wanda suke gudana muhazzabatan tatattu fi hati bayanin a cikin ta akwai bayanin gaskiya liman yatabgi tibyani ga wanda ke neman gaskiya sai yake rihe mana cewa waka koda mutun yayi ta duk da wake ne yayi shi amma kuma yana da salafa a cikin waken bayyada lahi yace ma darra hasanu hawa tab'u sa'iguha illam yasughha qari'u sha'r hasan yace ma darra hasanu ha wanda ya kera wannan waka hasan ibn sabit da ya kera waka bata cutar da shi ba wa tab'u sa'iguha nima waka ta dabi'a ce ta kirkiro ta illam yasughha qari'u sha'r duk da ke wanda ya tsara waka hasanu ba hasan bane ya kera ta amma dai babu lahi tare da ita kabai da Hassan ibn Sabit yayi waƙe bai da lahi ni ma haka da nayi wannan ban da lahi akai shine yalle da wannan waƙe Allah mashi rahama Allah ji kanshi da gafara waka al-Imam Shafi'i yana cewa wa ashir kalkalami hasanu hu hasanu wa qabihu hu qabih waka kamar zance ne mai kyan ta mai kyau ne kuma mummunar ta mummuna ne ba waka ba da kidi da sauransu waka daban waƙe daban wake na zan wanda malamai suke yi gashi nan malamai sun gudana da yin shi sanannan abu ne cike da duniyar ilimi tana tare da shi wanda Hassan ibn Sabit shine jagoran wannan fanni Allah madaukin sarki ya taimaka mana Allah ya ba mu fahimta kan man ta ciya babban malamin nan dalibi ne ga Ibn Hibban al-Busti Ibn Hibban dalibi ne na Ibn Khuzaima Allah madaukin sarki ya yi musu gafara Allah ya sadar da ladar abin zuwa gare su ya anhwanar da mu da abin da muke karanta na ilimin mukan su subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah